su yi farin ciki su gwada wa Allah godiya akan falalan musulunci da rahmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khairu mimma yajma'una yafi da abin da za su tara ko ne za ku tara wannan to shi ne farin ciki da nuna godiya wa Allah akan sabuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ta yi bayani amma ba na je ga shi Sheikh Nasir Sheikh Ado wataƙila akwai ƙarin bayani da yake wanda zaka yi musamman aka duba abin da shafi shi asalin maulidi da
a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi wa alihi wa sahbihi alhamdulillah godiya tabbata ga Allah mai sarki kamar yanda sharhul fatih ya jawabi abin da ya shafi asalin maulidi ko kuma na maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake a bayyane shi ne wato farin ciki da bayyana samuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda aka sani ta'rifi yakan kashe kashi guda biyu ma'anar maulidi yakan kashe kashi guda biyu akwai ma'ana a wajen lugha akwai ma'ana na istilahi wanda ma'ana na lugha shi ne za mu iya ce wato yana ɗaukan ma'ana guda biyu a asalin ma'anar kalmar maulidi a larabci yakan ɗauki zafin zaman yakan kuma ɗauki zafin makan ya ɗauki zafin zaman shi ne ma'ana wajen da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zafin makan kenan wanda wannan shi ne shibo bani hashim dar abi yusuf inda aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ake cewa maulidi sannan kuma ma'ana na biyu shi ne lokacin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma babu saɓani shi ne ranar litinin kamar yadda hadisi ya kanta daga imam muslim radiyallahu anhu sannan kuma a ranar litinin 12 ga watan rabiul awwal a mafi ingancin riwaya wanda jumhurin malamai suka tafi wannan ma'anar maulidi a takaice shi ne wajen da aka haifi annabi ko lokacin haihuwar manzon Allah amma maulidi a wajen malamai na musulunci ba a wajen malaman larabci ba yana nufi kamar yadda imam suyuti ya bayani shi ne izharul farhi wal istibshari bi wuladat sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutum ya ji yana cikin fara'a da farin ciki da murna domin kawai yana farin cikin yau ne ranar da aka samar da haihuwar sayyidina rasulillahi wannan murna da annishuwa da farin ciki shi ne ake ce masa maulidin annabi ko da mutum bai fito ya zahara ba ko da mutum bai yi farin kaya ba ko da bai ciyar da abinci ba amma ya ji yana jin farin ciki da samun annabi muhammadu wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith to wannan shi abin da ake ce masa maulidi
abul fatih ana yawan samun maganganu da dama musamman abin da ya shafi a wasu ake alakan ta wannan maulidi menene alakar maulidi da bid'a to alhamdulillah ya taɓaita daga shi ne maganar da yake kallo ne